kotun raba gardama tawun sila gawuna ashe wanda ya shuka shar karshe girba yake
saban hamusu gwarmainawa mu sauka kotun raba gardama
kotun raba gardama
kotun Najeriya
tawun sila gawuna
masu barawan agwagwa har larawa suke yanzu barawan agwagwa fa mun kuka yake saura mu jinan zuwa sallake dukan furcin sa zaka gane kariya yake sun maka rami na sharka rubutawa suka yi
kotun raba gardama tawun sila gawuna ashe wanda ya shuka shar karshe girba yake
kotun raba gardama
tawun sila gawuna
ashe wanda ya shuka shar karshe girba yake
kotun raba gardama tawun sila gawuna ashe wanda ya shuka shar karshe girba yake
sarkin jallabiya ya kiya daukar dara yana ta wata haniniya ba alkhairi a zuciyar sai sharri yake
kotun raba gardama tawun sila gawuna ashe wanda ya shuka shar karshe girba yake
Allah ya taimake mu mun tashi da nasara gwamna ba za ayyukan kwarai da kayo dan mara sun so su ga mun gudu ko kuma mun takura mu gwada amanar sa da tausayi kasar take
hotun raba gar jama gawun silaga wina ashe wanda ya shuka shar karshe girba yake
hawo suna yarda kwankwasiyar ajibi take hawo su bar mai a wajen hidima gwar zo kake baya ji ba gani kawai narka kudi yake
bayar da da kai a wanga sari na daban kake amma na ce ta ma dubu a wannan kariki hotun raba gar jama
mai farin gaba ba shi da martaba a cikin mulkin sa ne yake rainan yan daba a kwatu waya hadi da sara a gaba gaba
cikin kwaya da raina doka malam hawa Allah ya yo dare gari waye waye ki hotun raba gar jama gawun silaga wina ashe wanda ya shuka shar karshe girba yake
jagora mun ya gaisuwa tarmi sha daka gaishe ka fiya kashe mana duka kwarka saran ka suke tai kana karo daukaka
duk wani mai jada ma dubu sai yayi raunaka da shan Allah ne kuta lagam jum suro yake hotun raba gar jama gawun silaga wina ashe wanda ya shuka shar karshe girba yake
kowa ya wina samu wani babban bangare din dai ka ji kwankwasi ya to daraja ta kure a siyasa dai muna da dan
ya dauke da wuniya da nauyi duka ya tare Allah ga tanka yan uwa sai wahala suke hotun raba gar jama gawun silaga wina ashe wanda ya shuka shar karshe girba yake
kamar tuna gaida da mutum mai san al'umma na gwarza amina inda kai zance an gama sanyi kake mai kashe shi zafi kwangin zuma
yau ga dai kotunan ta karshe kuma an gama
sanna sanna an share dukan aji din dai ka jama dubu ka ce masa zakaran gwaji
mun da kake dan maza muna kwasan rangaji duka inda ka kai mu za mu je kan hanya muke hotun raba gar jama gawun silaga wina ashe wanda ya shuka shar karshe girba yake
hotun raba gar jama
gawun silaga wina
ashe wanda ya shuka shar karshe girba yake